أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاتقوس دوتا شعبان شكرا تدبر دليله الأربعة إن دهود هجرية wanda ya dace da 10 da watan 3 shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin ma sunan na al-Imam Abi Daud wannan shine darasi na 48 kafin mu shiga a cikin kulliya da muka fara bada fa'ida cikin ta a rana ta mun bada a cikin wani littafi daban to wannan shi ma al-kulliyatul hadisiya ne abin da ya shafi kulliya ta hadisi dan babu ne na ilimi mai zaman kansa ilimin hadisi abinda za a bada kwarkin ilimi na cikin hadisi to sai dai wannan shi yana daga cikin muhaqqiqun wanda suka yi kulliya suka ce kullu ma fi kaza fa huwa kaza to akwai wanda suka biyo muhaqqiqun suka bibiyi wannan kinshin wani da yace kulliya ta wani ya matsayin ta take dai inda yace kullu ma fi kaza fa huwa kaza ai dirasa abun aga tabbacin abun da saboda hadisan suna nan a tabbace inda yayi kuskure a tabbatar inda yayi daidai a tabbatar wannan ya rarraba shi ne yana daga cikin ahsanu ma kutuba fil bab mafi kyan abin da aka rubuta a cikin wannan baban dan saboda ya dauko kitabu tun daga farko kitabu dahara kitabu sala kitabu kaza kulliyat dai bayan daya nan gurin abin da zan mu gani la yasihu kulliya ta 19 cikin baban taimama la yasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darabatani bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai cewa taimama bugubi ne walam yasiha annahu tayammum bi darbatayn yace wannan kulliya kulliya ce wadda tana daga cikin mafi wahalar kulliya wadda ido na duban malaman hadisi su da malaman fiqh sun yi ta duba akan ta wasu sun inganta wannan kulliya wasu sun da'afa ta manhajin wannan bahasi shine tawassuli zuwa ga hukunce hukunce ba fasale abun gakin ba yace daga cikin hadisan da suka zo wanda aka yi nuni cewa bai inganta ba akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taimamu darbatani darbatul lilwajh wa darbatul lilyadaini ila almirfaqain taimama bugo biyu ne bugo daya na fuska bugo daya na hannu zuwa ga idan wannan murafiki wannan hadisin al-Imam Daraqutni ya huddo shi wanda hadisi ne mai rauni kamar yadda yake bayanin cikin nasabur raya da al-Badrul Mulin da Ibn al-Mulakkin al-Hafiz Hakim shi yake nuni akan cewa hadisin an inganta shi malamai sun tabbatar da cewa sun tabbatar da cewa Hakim duk da tasahulance shi yace ba marfu'i bane ba maganar Annabi bace magana Ibn Umar ce ba ta Annabi bace alaihi salatu wassalam haka sana'ani mai subulus salam yake cewa zahibuna ila kifayatud darba wanda suka tai akan cewa bugu daya ya wadatar a taimama shine jumhurun malamai hadisin Ammar shine mafi inganci cikin hadisan baban na bugu bi wanda ku bayyana karhi cin karo da hadisan Bukhari da Muslim na aikin Annabi alaihi salatu wassalam shaukani shi yasa yake cewa ahadisu darbatayn la takhlu jami'u turuqiha min maqal kab hadisan da ke nunin cewa taimama bugu bi ake gaba ɗayan su babu wanda ya sha walau sahad la kana al akhdhu biha mutaayyinan da sun inganta da ruko da su ya zama wajibi lima fi ziyada dan ziyada ce sai dai abinda yake tabbas abinda ya tabbata Bukhari da Muslim daga hadisin Ammar daga hadisin Ammar takaitawa akan bugo daya ziyada bata inganta balle mu amshe ta da ta inganta da mun amsa inji al-Imam Shawkani mubaraka furi mai sharhin Tuhfatul Ahwazi sharhin Jami'i Tirmizi yace kad ta dabbarna fa alimna annahu la yasbutu bi hadhihi an-nukta sihhatu ahadisi darbatayn al-da'ifal batta ya tabbata a cikin wannan gaba daya babu hadisi daya da ya tabbata yake tabbatar da cewa taimama bugo bi ce babu shi gabaki daya kwata kwata kaga wannan kulliya ce wanda suke abun nan kinta sai kuma kulliya ta 20 cikin taimama da yace bai inganta ba daga Annabi alaihi salatu wassalam taimama ana jan ta har zuwa murafiki wannan kuma musnad din madogarar wannan kulliya wanda yayi wannan gaba daya yayi kulliya gaba daya shine al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa inna tayammuma ilal murfaqain fa inna ma huwa shay'un zadahu min indihi duk wanda ya kawo taimama cewa bugu wani zuwa nan abu ne wanda shi ya karo shi mu ba mu san shi a hadisi ba inji al-Imam Ahmad Allah mashi rahama da jin kai a cikin al-Muhalla wanda ya rigaye su akan wanda ya zo shi ma Ibn Hazm cikin masaha akan mirfaqai ne ce amma fa ammal akhbar fa kulluha saqida la yujuz al-ihtijaj bi shay'in minha al-imam ibn hazm shi ma babban shakun dumni a cikin ilimin hadisi inda malamin zahiriya ne amma kuma ilimin hadisi an sallama mishi yake cewa amma hadisai da ake magana akan su cewa taimama ta kai murafiki dukkan su gabaki dai sarayyu ne ba su isa mai hujja da su ba yace ibn rajab yake cewa mai sharhin nan na bukhari jama'a da dama sun tafi akan cewa tana tsayawa ne har zuwa murafiki suka yi hujja da dalilai wanda suka ce marfu'ai ne an rawaito su yace wallahi subutu min hashai ko dai bai inganta cikin su ba gaba ɗaya ko dai bai inganta ba a ciki wannan kulliya ce wadda suke daukowa gabaki ɗaya su yi abin nan a cikin ta a cikin baban kulliya wannan shi littafin yana cikin littafin da afdalu ma kutiba haula al-kulliya dan yana biyo ta ɗaya bayan ɗaya kuma ya kawo wanda suka kawo kulliya asalin wanda suka kawo ta sai cikin azumi ya kawo la yasihu fil ihtihal fi sawm hadis a cikin sha'anin sa kulli hanawa ko kuma umarni cewa an ba da dama yace ko hadisi ɗaya bai zo ba daga annabi dai alaihi salatu wassalam ya zo cikin wannan mas'ala cikin musnad da sunan kuma wannan kulliya tirmizi ya kawo ta Allah mushi rahama da jin kai yake cewa bayan ya kawo hadisi daga Anas yake cewa nazo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ina kai mushi kukan cewa ido na yana ciwo ni kuma ina azumi sai yace na'am Abu Isa Tirmizi yake cewa isnaduhu laysa bil qawi sanadin shi ba mai karhi bane wala yasihu anin nabi fi hazal bab shay a cikin baban sa kulli ko hadisi dai bai inganta daga Annabi ba inji Tirmizi Tirmizi kuma ya ciro wannan maganar Hafiz cikin Bulughul Maram ya ciro wannan maganar tashi wanda suka zo bayan shi na karshe malaman karshe al-Imam Shawkani shi ma yayi nuni akan haka ne ke duk inda kaji an ce maka an hana mai sa azumi ya sa kulli kawkari ya ci kawaka suke bukata an baka kaida akan cewa duk mas'alar kaza hadisi ko dai bai zo ba akan ta da kajuwan yana magana akan ta kaka wahal da kanka akan ta manya manya kamar su Tirmizi sai al-Imam Ahmad sun baka kulliya to malamai sai suke kokarin hada kulliya babubbuka da masa'ir kin da Ahmad ya musu wannan kulliya gaba ɗaya ce kaza ko hadisi ɗaya bai inganta ba daga annabi in akwai wasu zaka ga wasu da ife ne shi ma ya kasa a musnad amma shi ai yana maka nuna magana cewa inganci wasun kuma sai su maka kulliya ta gaba ɗaya ma ko hadisi da ife ko sahihi ko na ƙarya bai zo ba cikin mas'ala kenan in ka ga ƙaryan ma bayan sa aka yi ta ilimi ne sosai mai mahimmancin gaske saboda a gaba kuma zan mu ga wasu kulliyoyin da ya dauka zan mu tashi babe na 61 baban al-imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala ke cewa babu imamatin nisa baban dake bayanin limancin mata cikin kitabus sala hadisi na 587 al-imam yake cewa haddathana usman ibn abi shayba حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جمي حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الانصاري سكوام الاباري ان ام ورقه بنت نوفل دغ ام ورقه بنت نوفل تتي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه مي صيره ده امنچن الله لما غزا بدر ين ده ياكين بدر قالت تي تتي قلت له نتي يا رسول الله يا مايكين الله اذن لي في الغزو ما اكا باني اذني ما ريك جهادي تاره دكاي عمر رد ممراكم ان ريك جيار مرسا لاهيكو la'allahu yarzuquni shahada mai yiwa Allah ya arzuta ni da shahada muga mata da suke kokarin fatanta tai haji hadi ita ma ta samu shahada fa qurri bai take kala sai yake cewa qarrifi bai take ki tabbata a cikin gidanki fa inna Allah yarzuquki shahada Allah zai baki shahada wannan annabi ya ba ta tabbas kala sai yace fa kana tusamma shahida shahida ake kiranta tana yawo a ban kasa amma shahida dan suna da tabbas magana annabi zai ta tabbata kala sai yake cewa kanat qara'atul qur'an ta kasance hafiza qur'ani ce fasta azanatin nabi sai ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi dariha muazzinan ta riki mai kiran sallah a gidanta fa azina laha sai annabi ya ba ta izini kenan nan gurin shine mahallin shahid da yake so ta kasance limamiya wa kanat dabbarat gulaman ta kasance ta ba wani bawan ta ya zama nan mudabbar ne bawa wanda ta yanta ta ce inna mutu ka zama da wa jariyatan da wata baiwa ta musu haka nan fa qama ilaiha bil-layli wannan bawan nata namiji da mace sai suka tashi zuwa gare ta cikin dare fa gamma habi qatifatan suka lullube ta da katifa matala suka rufa mata suka lullube ta hatta matar sai da ta rasu wa zahaba suka tahiye su kenan bayinta suka bi dare suka mata kisan gilla ga shahada ta tabbata fa asbaha umar ya wayi gari fa qama fil nas ya tashi cikin mutane fa qala yake cewa man kana indahu min hazaini ilmin duk wanda ya kasance yana da ilimin wannan mutane guda biyu bawanta da bai wata da suka yi wannan abun aw marra ahuma ko wanda ya gansu fa laji bihima yazo mana da su fa amara bihima kenan fa ji bihima sai aka zo da su fa amara bihima fa suliba yayi umarni da su aka tsire su fa kana awwal masulubin bil madina sune farkon wanda aka tsire a cikin garin madina dan yadda suka mata haka aka musu wannan mahallin shahir cewa rikin mata liman ya rika mata ladan ya rika kiran sallah tana abun nan limancin su hadisi na 588 al-imam yake cewa haddasan al-hasan ibn hammad al-hadrami حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جمي عن عبد الرحمن بن خلاد عن ام الورقاء بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث ده wannan hadisin al-imam abu dawud yace wal awwalu atammu hadisin farko shi yake cika yace wa amaraha wa kana rasul qala yake cewa wa kana rasulullah sai zuru ha fi baitiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta a gidanta wa ja'ala laha mu'azzinan yu'azzinu laha sai ya sanya mata mai kiran sallah da zai rika mata kiran sallah wa amarha anta umma ahla dariha sai ya umarce ta ta rika ma yan gidansu limanci kama manta mahardaciya ce qala abdurrahman yake cewa fa ana ra'aytu mu'azzinaha shaykhan kabiran naga mai kiran sallar nata tsoho ne ma gwajab ya tsoha liman kinda ladan inda aka bata nan a cikin hadisin da aka ce annabi ya umarce ta ta rika limanci ga yan gidansu ya tabbata a cikin wannan hadisin limancin mata wa jama'atuhun da jama'in su kuma sahihi ya ce mata nan fa duk da cikin hadisin ba a bayyana ba tsakanin mata tsakanin su ba wai ta ma maza ba sabita ce tabbata ta ce daga annabi alaihi salatu wassalam eh wa kad ammatin nisa wa aisha radiyallahu anha aisha kanta ta limanci mata haka ummu salma Allah radda ita cikin sallar farilla da tarawihi al-hafiz ibn hajar cikin talhisul habir yake cewa hadisin aisha cewa ta limanci mata ta tsaya a tsakiyar sa Abdurrazzaq ya rawato shi haka dara kudini da Baihaqi sun rawato shi daga hanya Abi Hasim daga Ra'ida al-Hanafiyya daga Aisha cewa Aisha ta limance shi ta kasance bainahunna tsakiyar su take cikin sallar farilla Ibn Abi Shayba ya rawato sannan Hakim ta hanya Ibn Abi Layla daga Aba daga Aisha ta kasance tana limantan mata sai ta tsaya a tsakiyar su cikin sahu mace ba gaba zata shiga ba tana limancin ƴan uwanta mata tsakiya zata shiga hadisin ummu salma cewa ta limanci mata ta shiga tsakiyar su shafi'i da ibnu abi shayba da abdurrazzaq suka huddo shi daga ibnu uyayna daga ammar duhuni daga wata mace ana ce mata hujaira daga ummu salma tace ta limance su tayi tsaye a tsakiyar su wanda abdurrazzaq ya huddo shi yace ummu salma take cewa ummu salma ta limance mu cikin sallar asar tayi tsaye a tsakiyar mu Hafiz yake cewa cikin addiraya wanda ya huddo wannan Muhammad ibn Hassan ta hanyar Ibrahim an-Nakhai daga Aisha innaha kanat ummu nisaa fi shahr ramadan fataqumu wasatan ta kasance Aisha tana limantan mata a cikin ramadan kuma sai ta tsaya a tsakiyar su mai sharhi yake cewa ya tabbata a cikin wannan hadisai cewa mace tana iya limanta ƴan uwanta mata ta tsaya a tsakiyar su ba ta shiga gaba ba a cikin subulus salam mai subulus salam sharhin bulugul mar'a yake cewa hadisin dalili ne akan ingancin limancin mace ta limancin ƴan gidansu koda a cikin su akwai namiji dan saboda ga namijin nan ladan kinta a ciki yan ta da sallar shi hura yake yana bin su ya kasance tsoho ne a cikin ruwaya zahiri ya kasance hashi ake limanta haka nan kuma da bawanta da baiwata wanda suka tai akan ingancin wannan Abu Sa'ud da Muzani da al-Imam Tabari Sheikhul Mufassirin amma jamhurin malamai sun saba akan wannan sun tafi akan cewa limancin ar-rajulul nisa'i faqat namiji shi zai iya limantan mata mace ba za ta limanci namiji ba an rawaito a cikin ruwaya dan bamu gaba inda aka ce shi wannan tsohon ya bi su an yi sallar da shi dan tunanin cewa tana yiwa ko ba a amfani da cewa tana yiwa ba a tabbatar da hujja da ita Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ya rawaito daga hadisin Ubay ibn Ka'ab cewa shi yazo ya zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam ce ya ma'aikin Allah da daddaren nan na aikata wani aiki yace menene aikin yace wasu mata a gidana suka ce kai ka hi mu karatu mu kuma bamu iya karanta komai ba tashi kai mana sallah raka'a takwas da wutiri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru fara'ina su ko tuhuru da muka ga shirukin shi da yayi yarda ne ma'ana ya yarda akan ya limance su haisu mi yake cewa cikin sanadin shi akwai wanda ba a ambata ba cikin sanadin shi ba akwai wanda ba ambata ba, akwai mubham kenan, majhulur rawi. Abu Ya'la ya rawato da Tabarani cikin Al-Awsat yake sanadin shi mai kyau ne. Munzir yake cewa cikin sanadin shi akwai Walid ibn Abdullah ibn Jumai' az-Zuhri al-Kufi, malamai sun yi magana akan sha'anin shi, duk da Muslim ya huddo hadisin shi. Ma'ana da ya inganta, ya tabbata mace ta limanci ƴan uwanta mata amma ta tsaya a tsakiyar su, kuma ba ta limanci namiji ba zai bi su ba. Babu na 62, babu rajulu ya ummul qaum wa hum lahu karihuna, baban dake bayanin mutun ya limanci mutane kuma su ba su so. Hadisi na 589, mutun ana bin karatun littattafan wannan kullun kaga masail inda ake bukata an kulla babu akan su. Wannan kuma manyan malaman kulla babu kan shi akan mas'ala babba hujja ce, ihi ne hujja karshe su kulla babu akan mas'ala. Haddasana al-Qa'anabi ja Abu Dawud yake cewa Qa'anabi ya ba mu labari, haddasana Abdullah ibn Umar ibn Ghanim ana Abdurrahman ibn Ziyad ana Imran ibn Abdul Mu'afiri ana Abdullah ibn Amri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa salasatul la yaqbalu Allahu minhum salatun, nau'in mutum uku Allah bai amsa sallar su. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, wanda ya shiga gaban mutane ba su so. Wa rajulun to ina ga wanda yawa da cin hanci ga sarki ya bada rashawa akan cewa a bashi limancin, sun ki da sun so dole sai ya shiga ya ba su sallar da ƙarhi. Wa rajulun ata salata dibaran, da mutunan da ke zo ma sallah a baya, yace wa dibaru an yi a ce ha bada an tafutahu, shi dibar shine zo mata bayan ta kubuce mishi da gangan. Wa rajulun ita bada muharrara, da mutunan da ya bautar da wanda yake da diya ce au muharrara huko, kuma dan shi wanda yake da ne da ko diya ka dauke shi ka maida shi a matsayin bawa ta hanyar zalimci, wannan yace sallar su ba a amsa. Wannan magana da yace wanda harko wanda mutane limanci ba su so, Shaukani a cikin Nailul Awdar yake cewa kad qayyada zalika jama'atun min ahlil ilmi bil karaha ad-diniya lay bi sababin shar'i, malamai sun ce kin da suke yi da ba su so ya musu ki na addini na shari'a, ba wai ba su san shi ba saboda wata siyasa ko dan saboda sun tsane shi ko dan saboda wasu ya ba su kanwa su je ba su san shi, wannan ba ta shari'a ba a sa wuta cikin sallah, wannan ba ruwan shi can su suka sani. Yace fa ammal karaha li ghairi dini fa ibrata biha, amma karhancin da ba na addini ba yace wannan ba alsahi da shi. Sun kayyade cewa wanda yake limancin su kuma mafiya galibin mamun su kasance ba su so, ba wasu daga ciki ba, dan duk yadda za a yi shi ba annabi bane da za a ce yana limanci kowa yana san shi, dole sai an samu wasu ba su san shi. To amma galibi ake magana ba a lisahi yanzu Shaukani da kin mutun ɗaya ko mutun biyu ko uku in sun kasance jama'a da imamu da yawa a bayan shi, sai dai in wasu biyun ne ko uku ne kuma duka suka ittifaki ba su san shi, to wannan sai a nura da maganar su. Kuma wanda suke ki a saurare su sune malamai ba wasu ba, wanda suka san sallah suka san addinin, wanda ba su san sallah ba sai su ki wanda ma wanda shi ya cancanta saboda wani dalili daban, amma in ya kasance malamai wanda suka san sallah ne suka ki shi ake magana. Cikin sanadin shi akwai Abdurrahman ibn Ziyad ibn Anamul Ifriqi, shi kuma da'ifi ne. Sai babu na gaba, babu na 63, amma hadisin ana ihtijaji da shi, babu a cikin baban wanda ya hishi, yasa Abu Dawud ya kawo shi, hujja ne hadisin, da'ifi ne amma hujja ne. Babu na 63, babu imamatul barr wal fajir, baban da ke bayanin ba da gaskiya babban maganar kawo hujja da hadisi da'ifi ba magana bace ta karamin dalibi ya fahimce ta, kawai mutum zai kasance cikin rudu in ya kasance ba ahalin fannin bane, tsayawa ma da dogon bayani zai zama na bata lokaci ne. Mas'ala ce wanda tun wancan lokacin malamai ana ta dogo tahiya, har yanzu ana ta rubuce-rubuce akan mas'alar, kuma ba a kare ba, ana ta yi. To dan saboda haka wanda zai kasance farkon dalibi ne cikin ilimin hadisi gaskiya, ko an tsaya ma bata lokaci ne akan bayanin ihtijaji bil hadisi da'if, saboda da jimawa sai mutum musamman sunan ibn majah canda da jimawa rishin sanin abun ta sa ina tunanin cewa me yasa ibn majah yake kawo hadisi da'ifai wajen dubu hadisi, hadisan da he buda babu dukkan shi ya kawo da'ifai ne, wani sai ya sa karhanci ya ce to shi ko bai san ilimin hadisin bane, shi kuma ya san abin da yake tahiyar sanin yasa ya kawo wannan kin, ya buɗe babu akan kaza amma ba a samu ba hadisi wanda yake sama da wannan. akwai na ƙarya, akwai la asala lahu, sai ya ga cewa wanda ya dace shine daifin wannan. Amma kuma mas'alar cikin addini haka take, ko ya kawo ko bai kawo, mas'ala a addini haka take tabbatatta ce. To amma wannan hadisin da ya kawo hujja da shi ba dai shi bane madogara, shine dai mafi ƙarhin abin da zan kawo maka cikin baban, koda daifi ne kuma ga sanadinan na kawo maka, kai zaka yi dirasatu sanad. Babu imamatul barr wal fajir, babun limancin mutunan kirki da na banza. Hadisi na 280 da gumiya tar al-Imam yake cewa hadathana Ahmad ibn Salih shine al-Misri, hadathana ibn Wahab, hadathani Muawiya ibn Muawiyah ibn Salih anil Ala ibn al-Haris amma kahul an Abi Huraira qala, yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salatul maktuba wajibatun, sallata farilla wajibi ce, khalfa kullu muslimin, bayan kowane muslimi, barran kana aw fajir, mutunan na kirki ne ko na banza, wa in amila al-kaba'ir, koda yana aikata aikin zunubi. Wannan hadisin da ya kawo kun ga wani katari a cikin wannan kulliyar satin nan na sauke littafin nan, tana daga cikin abin da suka kawo kulliya, cewa duk hadisin da ake cewa halaccin ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa abu sallah bayan mutum ko mun fajircin shi ko mun kirkin shi, shugaba ake magana, ana magana shugaba, musan da wannan. To kab gabaki dai babu hadisi sahihi ko daifi, dukkan su babu wanda ya inganta, babu wanda wannan hadisin da ifi ne, babu hadisin da ya inganta. To amma ko miye magana mas'ala kuma haka ne cikin addini, shugaba da jagora ya tabbata babun aqida ne, ko mun aikata kaba'ira ko mazinaci ne ko mashayi ne, mun yi bayani a darasin Bukhari. To wannan za a bi shi sallah ko ma yana aikata kaba'ira, mas'ala haka ce a cikin addini, amma hadisin bai inganta ba, ba shi ba duk wani ma bai inganta, babu ɗaya ma sahihi cikin mas'ala. Ba ƙaranan liman, babban liman ake magana shine shugaba, shugaba kamar yadda mun yi maganar mas'alar. Babu na 64, babu imamatul a'ma, babu limancin makaho. Hadisi na 291, al-Imam yake cewa hadathana Muhammad ibn Abdurrahman al-Anbari Abu Abdullah, hadathana ibn Mahdi, hadathana Imran al-Qattan an Qatada an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhalafa ibn Ummu Maktum ya umman nas wa huwa a'ma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ibn Ummu Maktum ya musu sallah, annabi wannan shi kuma ibn Ummu Maktum yana matsayin makaho. Kaga halaccin hadisin sahihi ne, halaccin limancin makaho, shi yasa mai Ishmawi yake cewa wala ba asawa imamatul a'ma, babu lahi da limancin makaho, ya zano wanda limancin su babu lahi. Babu na 65, babu imamatul za'ir, babu nake bayanin limancin wanda yazo ziyara. Hadisi na 592, al-Imam yake cewa hadathana Muslim ibn Ibrahim, hadathana Aban an Budayl, hadathani Abu Atiyya maulan minna, wani intaccen bawa ne daga cikin muqala, yake cewa kana Malik ibn Huwairis ya atina, Malik ibn Huwairis yana zo mana ila musallana, zuwa gurin sallan mu, haza wannan fa uqimatu salla, sai aka tsada sallah. Fa qulna lahu, sai muka ce taqaddam fa salli, wuce gaba ka mu musalla, an kawo ha usakata dan fi'ilul amr ne. Fa qala lana, sai yake ce mana qaddimu rajulan minkum yusalli bikum, ku gabatar da wani gaban ku ya muku sallah. Wa sa'uhaddisukum lima la usalli bikum, a baya na muku bayanin me yasa bazan muku sallah ba. Yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man zara qauman fala ya ummuhum, duk wanda ya liman ya ziyarci mutane kada ya limance su, wal ya ummuhum rajulun minhum, a samu wani mutum daga cikin su ya limance su, shi yasa bana muku ba. Al-Imam Tirmidhi yake cewa ya huddo hadisin nan a kalkashin shi, yake cewa wal amalu ala haza inda aksari ahli ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihim, aiki da wannan hadisin ma'al ake bisa kai daga sahabban annabi alaihi salatu wasalam da ma wanda suka zo bayan su, wanda yazo ziyara ba shi zai limanci ba, sahibul manzil shine hi cancantar limanci, kamar yadda hadisi zai zo. Wasu malamai suka ce in ya bashi izini babu lahi, amma in bai bashi izini ba dole haƙi yana bisa kanshi, kamar yadda mas'alar mun yi bayanin ta sosai a sahih al-Bukhari. Babu na 66, al-Imam yake cewa babu al-Imam yaqumu makanan arfa'u min makanil qaumi, baban da ke bayanin liman yayi tsaye a wani matsayar da su yayi sama ga gurin mutane, su suna ƙasa liman yana sama. Darasin Ishbawi dai ko Ishmawi ne iziya ma kashi mu ika sanje saba ne ko kuma abun nan, naga a darasin harka shi karan shi ne wani yayi shi a Ishmawi. Hadisi na 593, al-Imam yake cewa hadathana Ahmad ibn Sinan wa Ahmad ibn al-Furat Abu Mas'ud ar-Razi al-Ma'ana qala, suka ce hadathana ya ala hadathana al-Amash an Ibrahim an Hammam annahu Huzaifa ta'amma bil mada'in, Huzaifa yayi limanci a mada'in ala dukanin akan wani shago fa akhaza abu mas'ud bi kamisihi fajazabahu abu mas'ud ya kama rigar shi ya jayo shi falamma faraga min salatihi ayin da ya gama sallar shi kale yace alam ta'lam annahum kanu yanhauna an zalik baka san ba cewa sun yi hani gami da haka yana nihin malaman su kale sai ce bala kada zakartu hina madartane yace eh haka ne da ka jayo ni na tuna ya hau guri ne sama da gurin wannan sama da gurin mamun shi a shagon shi ana cikin sallar ya jayo shi ana gama ya ce mishi baka san ba sahabbai sun hana mun haka kuma annabi ya hana sai ya ce eh haka ne kuskure ne ne na tuna da ka jayo ni hadisi na 1594 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn ibrahim haddathana hajjaj an ibn jurayj akhbarani abu khalid an adi ibn sabit al-ansari haddathani rajulun wani mutun ya bani labari annahu kana ma'a ammar ibn yasir bil mada'in ya kasance tare da ammar ibn yasir a garin da ake cewa al mada'in fa uqimatu salatu sai aka tsaya sallah fa taqaddama ammar sai ammar ya shiga gaba wa qama ala dukkanin yayi sai abu sauni shago yusalli yana sallah wan nasu asfala minhu mutane suna kasa da shi su suna kasa yana sama fa taqaddama huzaifa fa akhadha ala yadayhi huzaifa ya wuce ya kamo hannun shi ya sabko shi fattaba'ahu ammar ya biyo shi hatta anzalahu huzaifa sai da huzaifa ya sabko shi falamma faraga ammar min salati yayin da ammar ya gama sallar shi qala lahu huzaifa sai huzaifa ya ce mishi alam tasma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baka jiba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza amara rajulul qauma idan mutun ya ma mutane limanci fala yaqum fi makanin arfa'u min maqamihim kada ya tsaya a matsayin da ta sama da tasu a wani hawu zalika ko makamancin wannan qala ammar yake cewa lizalika tabatuka hina akhasta ala yadiyya shi yasa na biyo ka lokacin da ka kamo hannuna dan na tuna akan cewa an yi hani akan haka amma a cikin hadar maganar ibnu mas'ud cewa annabi yayi hani sallallahu alaihi wasallam gami da mutun yayi tsaye sama da mutanen shi sama da amun shi mutane suna baya kasa da shi amma sallar annabi alaihi salatu wasallam akan munbari faqila aka ce annabi ya aikata haka ne dan manu hakarantawa ma'ana nan wani yayi kawai hujja da cewa to ya aka annabi yayi sallar a munbari kuma sahabbai suna kasa ai ya hisi yana sama da su to nan gurin annabi yayi dan saboda karantarwa ko yace dan kusan sallata yace gayar matukar karshen abin da ke cikin wannan dai halaccin yin hakan kin akan liman ya hau sama gurin da ke saman na mamu ne in ya kasance karantar da su yake so su ga sallar shi kamar yadda annabi yayi shi yasa ibnu daqiqil id yake cewa wanda yake so akan halaccin ya kasance halacci to ya nuhaci karantar da su an yastadilla bihi ala jawazil ittifa'i min ghayr qasd at-ta'lim lam yastaqim yace wanda zai hujja da tsahawan annabi bisa munbari akan lamarin ya barshi a sake bai samu daidai ba annabi yayi dan karantar da mutane sallolin shi yana yin ta a kasa me yasa dan da kanshi yake yana cin walita ala musalati dan kusan sallah ta nayi haka kenan da hadafi kai ma inda hadafin zakai babu lahi amma in babu hadafi shi yasa mai ishma yake cewa in kasar al-mamum aw al-imam bi uluhi kibra badal salatu duk da yayi mubalaga sallar shi ba ta baci bai dai ladanta ya rage in yayi nihin girman kai yace sallar shi ta baci ma ladanta ya rage dai babu na 67 al-imam yake cewa babu imamatu man salla bi qaumin wa qad salla tilka sala baban da ke bayanin wanda yayi sallah da mutane shi kuma ya riga ya sallaci wannan sallah kenan ya sallace ta kuma amma ya tawaye musu wannan sallah hadisi na 1595 al-imam yake cewa haddathana ubaydullah ibn umar ibn maisara haddathana yahya ibn sa'id an muhammad ibn ajlan haddathana ubaydullah ibn muqsim an jabir ibn abdullah anna mu'az ibn jabal cewa mu'az dan jabal kana yusalli ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isha ya kasance yana sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam summa ya'ti qaumahu sannan sai ya zo ma mutanen shi fa yusalli bihim tilka as-salah sai ya musu sallah wannan sallah mun ganshi a bukhari hadisi na 1596 al-imam yake cewa haddathana musaddadun haddathana sufyan an amr ibn dinar sami a jabir ibn abdullah ya zai jabir dan abdullah ya kuli yana cewa inna mu'azan kana yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu'az ya kasance yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u sannan sai ya komo fa ummu qaumahu ya limanci mutanen shi wannan hadisin mukhtasar الامام الخطابي yake cewa fihi min al-fiqh jawaz salatul muftard khalf al-mutanaffil a cikin wannan hadisin na ilimi khattabi mai rasuwa 388 shine farkon wanda ya sharhin sahih al-bukhari a alamus sunan duk wanda ya zo ya sharhin bukhari khattabi yana da ladan shi dan shi ya buda kamar yadda malamai suna cewa sharhi sahih al-bukhari dainun alal umma da Bukhari ya wallafa littafin shi ya bar ma al'umma annabi bashi akan cewa wa zai tashi sai ya sharhin shi da ya dace Ibn Hajar da yazo yake cewa ni zan dau wannan bashin kuma sai na sabke shi kuma malamai suka yi ittifakin cewa ya sabke bashin bai bar mu kowa guri ba yayi sharhin da ya biya ma komai bukata babu abin da ya bari duk wanda suka zo gabanin shi sun zama na haske dai da hutula a gare shi amma ya dauki mas'ala babu la yatruku sagiratan wala kabiratan sai ya baka ilimi akan ta ko sunan mutun da su muhammad da su janibin sanadi janibin fiqh janibin ilal janibin kaza komai bai bari ba shekara 25 yana basa kanshi ba dare ba rana babu wani aiki gaban shi 25 to khatabi shi ya fara khatabi yake cewa cikin shi akwai halaccin sallan mai farilla ya salla bayan mai nafila dan muaz yayi sallar shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce farilla amma kuma gashi yazo yake limantan mutanen su nafila ce tashi kuma cikin shi akwai dalilin sake sallah sau biyu in ya kasance sakewar akwai wani sababin da yasa a sake sallar malamai sun yi sabani cikin halaccin sallan mai farilla bayan mai nafila malik yake cewa idan niyya ta saba ta liman da mamu cikin wani abu na sallah to liman la wannan mamu sallar shi bata yi ba kawai ya sake sallah haka zuhuri ya fada da imamu rabi'atan ra'ayi malamin malik din amma ashabul ra'ayi abu hanifa da daliban shi suka ce idan liman ya kasance shi yake nafila bai halitta wanda ke bayan shi su bi shi ba in ya kasance liman shi yake farilla ɗan bayan shi nafila suke wannan ya halitta yace kuma sallar jawazu salatul muqim khalfal musafir suka halitta sallar wanda ke bai dan zaman gida bayan dan bulaguro farilla dan bulaguro ita ce raka'a guda biyu Shafi'i yake cewa da Auza'i da Ahmad sallan mai farilla bayan mai nafila halakci kuma ita ce magana Ata'u da Imamu Tawus da maganganu da dama na malamai wanda mun shinguda bayanan a cikin sharhin sahihul bukhari wanda wannan ba bukatar kawo irin wancan bayanai kuma wannan shine yake amfanuwar ba mu amfanin karanta su wannan littattafan gabaki daya in ya kasance wata mas'alar a can mai can ya shinguda ta wani nan gurin sai ya takaice ta kenan sai ya zama da in ka karanta wancan ka karanta wancan sai ya zama an samu ilimi wanda yake mai albarka shi yasa a tsarin da muke taya na sahihul bukhari muna shinguda bayani sama da duk sauran wani littafi da zan misalai shine shi uwa ne duk wanda yazo bayan shi to duk mutum inda ya bibi na bukharin to duk sauran littattafan da za a sayo mas'alar da za a tabo zai ganta warware dan an kare bayanin ta a can haka muna da ni yasa sun mun kare sunan ibn majah duk da ba lokaci sahihi muslim in muka sa sahihi muslim ana shiga zaka gani cewa kaman ma bukharin ne ake maimaita masailin kusan duk kagan su bai bukata sai an tsaya an yi dogon sharhi matukar mutun ya bibi sahihul bukhari nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mu gafara assalamu alaikum warahmatullahi